أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الاثنين قوم الشاء أوكي يو الاثنين قوم الشاء تقص قوات رمضان هجي رمضان الله صلى الله عليه وسلم shekara 441. Allah subhanahu wata'ala ya kaddara muna cikin rayayyu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su aurai da dama da lafiya har suka samu daman azumtan wannan wata mai albarka. Muna godiya ga Allah bisa wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana mai girma. Muna kuma fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan azumi ya zama karɓaɓɓe a gurin Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan sauran nau'o'in ibada da Allah ya sa ake samun daman yi bisa taufiƙinsa. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace da yaddar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin haka. A wannan ini ko a wannan majalisi insha Allah ta'ala muna duba ayoyin suratul takwir waɗanda suke magana akan tashin alƙiyama da ahwalin kiyama na lokaci guda da yadda jama'a za su zama da yadda yanayi zai zama a ranar tashin alkiyama ko kafin faruwar tashin alkiyama, yadda damuwa take da kuma yadda mutane za su samu kansu a cikin wannan lokuta saboda abubuwan da za su gani su shaida da abubuwan da za su gani na ta da hankali waɗanda ba a taɓa ganin su ba kuma daga lokacin ba za a sake ganin su ba. Za a samu wato yanayi na ban tsoro da firgici da yanayi na damuwa da tashin hankali wadda babu wanda ba zai firgita ba kuma babu wanda ba zai shiga damuwa ba saboda yanayin da za a gani. Don haka wannan ya sanya wajibi ne mu rinka tunawa kanmu bayanan ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya yi magana akan waɗannan yanayi tun kafin su zo, ya zamanto mun shirya ko ya zamanto muna kokarin shiri daidai gwargwadon abun da mutum zai iya gudanarwa, domin tashin alkiyama ba abun wasa bane kuma yanayin tashin alkiyama ba abun wasa bane. Tashin alkiyama babu abun da yake makura an kure shine tsayuwa gaban Allah. Shi yasa ake so mutum ya yi tanaji ya ji tsoron wannan tsayuwa, sannan kuma ya ji tsoron cewa in aka tsaya yaya zai kare, wala yaya yaya tsayuwan za ta zama shin yayi abun kirki ta yadda zai samu abu ne nasara ya tsira a wannan rana ko kuma a'a yayi wasu abubuwa waɗanda suka lullube duk wani aikin alkhairi shi yasa kullun ake magana akan tashin alkiyama Allah subhanahu wataala cikin ayoyi duk suran da ka bude alqur'ani ko duk mafi yawan rinjayen surorin alqur'ani da ayoyin alqur'ani koda kaga sun yi bayani akan wani abu koda na hukunce hukunce ne amma sai kaga an Allah subhanahu wataala ya sake karkatowa zuwa ga bayani akan alqiyama da tashin alqiyama da faruwanta da yanayinta da kuma yadda abubuwa za su ke gudana to shi yasa mu ma wajibi ne ya zamanto muna tunawa kanmu abubuwan da yake gabanmu wanda yake na wajibi dole ne za a yi tashin alkiyama kuma dole kowa a cikinmu zai fito kuma dole ne kowa zai tsaya kuma kowa za a masa hisabi gwargwadon irin aikin da ya yi haka faman waje da khairan falyahmadillah wanda ya samu alkhairi sai ya gode wa Allah wanda ya samu sabanin alkhairi kar ya zargi kowa sai kansa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi cikin hadisi na da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rawaito cikin ma'anansa a cikin ayoyin da muke karantawa Allah subhanahu wataala yana magana ahwal na tashin alkiyama mun tsaya aya ta 5 ko ta 4 mun tsaya aya ta 4 wa idhal isharu uqilat za mu tashi aya ta bayan wannan wadda in ka sake duba tun daga farkon suran Allah subhanahu wataala yana magana ne wayya yanayin mutane kuma me mutane suke tsammani idan waɗannan abubuwa suka faru wanda ya rinka jera su da abubuwan suka faru ranan ne mutum yake sanin cewa lallai Allah shine Allah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wataala zaka ga irin wa'innan sura idza shamsu kuwirat irin ta ne a idza sama'un shaqqat ko idza sama'un fatarat duk waɗannan suna daga cikin surori ne gajeru a kusa-kusa waɗanda suke tina wa mutane faruwan tashin alkiyama da kuma yanayin da wato ahwal mana ɗawainiyan harkar tashin alkiyama din a ce mutane kawai su gani wannan abun yana gudana yana faruwa to ba ƙaramin tashin hankali bane ba ƙaramin kuma wato jarrabawa bace to shi yasa Allah subhanahu wataala yake tina wa mutane suke sani kuma suke abuna ake bukatan su lura su kuma mai da hankali domin su yi abun da ya kamata kafin wannan lokaci ya zo don irin lokacin ya riga ya zo to lokaci ya riga ya kure kenan yau mai ati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira ranar da abubuwa suka fara faruwa na waɗannan yanayi to babu wani abu da zai wani imani da zai amfanar da wata rai ko kuma wani abu da zai amfa wato ko kuma rai din da bata yi aikin alkhairi ba ta fara aikin alkhairi a ranan wai don tana neman tsira a abinda aka yi tunda ake so abinda aka yi na aikin alkhairi tun kafin wannan lokacin shine ake bukata mutum ya zama mai aikin alkhairi tun kafin nan idan lokacin ya zo sai ya kara aikin alkhairi to wannan fa ne'ima saboda haka Allah subhanahu wataala yace wa idzal wuhushu hushirat zaka ya sake karantowa daga farkon sura din har mu je alimat nafsun
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim idza asy-syamsu kuwirat وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.
نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda muka fara jiya, idan shamsu kuwirat, idan rana haskenta ya toshe, wani an yi bayani dogo a kansa, an wuce wanda yake yanayi ne na tashin alkiyama, rana ta fito ta yamma kuma ta zamanto ta yi duhu babu haske tattare da ita. Wai me kuka shirya, me kuke tunani, yaya za ku zama, ya yanayinku zai zama idan aka samu wannan rana? Ma'ana rana ta toshe, ta yi duhu, ta fito ta yamma, yaya kuke tsammani? Wa idhan nujumun kadarat, yaya kuke tsammani a lokacin da taurari suka tsitsinke? Me kuke shirin yi? Wannan lokaci zai zo tabbas. Me kuke shirin yi? Me kuka shirya? Yaya shirin ku yake? Yaya kuke tsammanin zama idan hakan ya faru? Wannan shi ma an yi bayani mai tsayi a baya. Wa idhal jibalu suyirat, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yaya kuke tunani, me ina hankalinku yake, yaya za ku zama, me kuke tsammanin faruwa idan aka tafiyar da duwar watsi? Ga duwatsu suna tafiya sun zama kaman gajimare, kamar yadda Allah ya bayyana, shi ma an yi bayani mai tsayi a baya a kansa. Yaya mutane suka shirya idan irin wannan abun suka faru? Allah ce wa idhal isharu uqilat, yaya mutane suke tsammani kuma yaya za su zama, me suke tunani a lokacin da manya-manyan dukiyoyi na jama'a suka rinka tsallakewa suna guduwa suna basu? Kamar misali, manya-manyan raƙuma mata masu ciki waɗanda suka fi soyuwa a gurin masu su, a gurin makiyayensu da mamallakansu, sun fi soyuwa. Amma a ce mutum yau Balarabe, musamman Balaraben ƙauye, yana kiwo da kuma a ce raƙumansa ne na kansa, amma yana ganin raƙuma masu ciki, amma yana tsallake su, yana guduwa yana barin su. Yaya ake tsammani? Kuna tsammanin abu mai wasa ne ko ƙaramin abu ne zai iya sa ya tsallake irin wannan dukiya, ya gudu ya batta ko waiwayawa baya? To wannan ba abun wasa bane. To misali, duk wata dukiya da mai dukiya yake da ita, da duk abun da yake da shi, da duk abun da ya mallaka, ranar da yanayi ya kai yanayi, to mutum zai gudu ya bar abun. To yaya kuke tsammani idan har yanayi ya kai ku ga mutum yana iya guduwa ya bar dukiyarsa da abun da ya mallaka da mafi soyuwan dukiya a gurinsa? Kai mutum yana iya guduwa ya bar 'ya'yansa da kuma matansa da iyayensa da ƙannensa da yayunsa? Yaya abun zai kasance? Don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake waɗannan bayani, wai yaya mutane suke tsammani ne kuma yaya za su kasance idan waɗannan abubuwa suka faru? To ci gaba sai ce wa idhal wuhushu hushirat, yaya mutane za su zama kuma me mutane suke tsammani, yaya tunaninsu yake idan aka wayi gari dukkan baha'in, dabbobi da na jeji da na gida, dukkan dabbobi waɗanda suke rayuwa a jeji da waɗanda suke rayuwa a gida, da tsuntsaye masu tashi sama, da dabbobi masu yawo a ƙasa, da masu ƙafa huɗu, da masu ƙafa biyu, da wanda suke jan ciki, Allah subhanahu wataala duk ya san da su, ya halicce su, ya tsara su kowa da irin nasa, da masu ƙafofi da yawa. Allah na ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqu Allahu ma yasha. Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicci kowace dabba, nance dabba ma ya dubbu ala wajhi al-ard, abun da yake motsi da rai a jikinsa akan doron ƙasa shine dabba. To Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya halicci kowace dabba, daga ruwa daga cikin dabbobi da Allah ya halitta akwai waɗanda akan kafa biyu suke tafiya, akwai wanda kai daga cikin dabbobi da Allah ya halitta akwai wanda akan cikin su suke tafiya, su kullun kawai a kife suke akan ciki, akwai wanda jan cikin ma kawai suke yi suna tafiya, akwai waɗanda akwai ƴan kafafuwa kafafuwa ƙanana ƙanana akan cikin haka suke sunkuye kullun a kife suke, wanda kuma cikin kawai suke ja suke tafiya, akwai wanda suke tafiya akan kafa biyu dan sun tashi sun tsaya akan kafa biyu suke tafiya, akwai kuma waɗanda akan kafafuwa hudu suke tafiya. Duka wannan Allah subhanahu wataala ya halicce su da makamantansu, to su ne waɗanda ranar tashin alkiyama duk gaba ɗaya Allah zai taro su. To shine yaya jama'a suke tsammani, ya ku bani Adam me kuke tsammani, me kuke tunani a lokacin da aka taro dukkan dabbobi gaba ɗayansu, da tsuntsaye da masu jan ciki da masu kafa biyu da masu kafofi da yawa da masu kafa hudu da dabbobin jeji da waɗanda aka taba gani da waɗanda ba a taba gani ba da dabbobin da suke cikin ƙasa. To abuna in ka duba malaman tafsiri suka ce hatta zuba har kuda Allah subhanahu wataala zai taro su a wannan rana, kudaje ga tsutsotsi ga waɗancan nau'in kwarin ga nau'in wancan, wa idhal wuhush hushirat, Allah subhanahu wataala ta me kuke tsammani. In ka duba waɗannan dabbobin gaba ɗayan su wasu nau'i kaɗan kawai da za a aje a jefe, in ka zo ka gansu sai ka rasa inda zaka sa kanka, amma ranar tashin alkiyama gaba ɗayan su wanda Allah ya halitta duk za a taro su, su ma kadai duniya ce mai zaman kanta, alamul haywan wato duniya ce mai zaman kanta su ma kadai. Allah subhanahu wataala zai taro su, kaga wani dabban abu ne ga kafo a kansa yadda ka san kafon ma bishiya ne, kafon yayi rissa-rissa, wani ga kankanin kayi, wani babban kayi, wani ga dukkan su Allah ya san su, kuma duka Allah zai taro su. Ka duba duk gaba ɗaya dabbobin nan kowanne daban yake da ɗan uwansa, ranar sai Allah ya taro mutane. Shi yasa Allah yake cewa bala qadirina ala an nusawiya banana, wallahi muna da iko mu taro hatta yatsun mutum basamat na mutum, basamat wato abuna tamprint na mutum, fingerprint din mutum, shi ma Allah subhanahu wataala zai taro shi. Ma'ana shine yake da bambanci da abu da na kowa yake da bambanci da na dan uwansa, hatta na uwa yake da bambanci da na da yake da bambanci da na mahaifi, amma Allah subhanahu wataala zai taro kowa ba tare da ya manta da shi ba. To haka ma yadda dabbobin nan su ma kowanne, kuma masana dabbobi da suke mana bayanin su cewa yanzu misali irin abuna jakin jejin nan mai zane-zane a jikinsa, wannan zebra yana zane-zane a jikinsa, suka ce babu wani duka duniya babu wani wanda zanensa ya zama iri ɗaya da na ɗan uwansa, dukkan su zanensu akwai bambanci. Wani ya karkace dole idan ka kalle su ko su nawa ne a gabanka, idan ka duba zaka ga jerin kwanciyan zanen kowanne daban da ɗan uwansa ne, to haka duka duniya suke. Abinda za ka gan su ga su nan, amma inda za ka kalla baka ankara ba sai ka ɗauka duk zanen su iri ɗaya ne, amma kowanne zanensa wani za ka ga an kwantar da su sun kalli gefe, wasu sun yi kaza. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara su, kowanne akwai bambanci, na uwa daban na ɗa daban. Binciken masana wannan ɓangaren ya tabbatar da cewa kamar da suke bayani babu wani daga cikin zebra da ake da su a duniya wanda aka samu zanensa ya zama iri ɗaya da na ɗan uwansa, babu shi. Ka duba tsarin Allah subhanahu wataala kenan. To yanzu waɗannan kadai a tara su iya na duniya, kudaje kadai a tara iya kudajen duniya, me kake tsammani a ina za su zauna, a ina za su tsaya, a ina za su taru? A tara tumaki zalla na duniya da Allah ya halitta, ya kake tsammani? A tara jakuna zalla na duniya, a tara dawakai zalla na duniya, a tara akwai ma dabbobin jeji giwaye zalla na duniya, zakuna damisa kuraye da makamantansu, birruka zalla na duniya wanda Allah ya halitta tun daga farko zuwa ƙarshe Allah zai taro su. Wa idhal wuhush hushirat, Allah subhanahu wa ta'ala ce to yaya yanayin mutane zai zama idan aka ce waɗannan dabbobin gaba ɗayan su an taro su ga sunan, kuma kowa yana gani, kuna ganin su suna ganin su. Ranan kawai ba abun da ake jira sai aikin Allah subhanahu wa ta'ala, abun da Allah ya ce a yi shi yake faruwa. Inda kuna gani sama za ta rinka tsagewa mala'iku suna zubowa, kuna gani ƙasa za ta rinka tsagewa waɗannan duwatsun suna rushewa suna tafiya kuna tasowa daga cikin kaburbura, haka za a yi. Kuna gani za ga ko ta ina yana rushewa, sannan kuma kuna fitowa mala'ika yana kira ku taho ku taho ku taho ku taho. يوم إذن يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الله سبحانه وتعالى يوم إذن يتبعون الداعي رانا ذاك جمتاني سنا بمي إلى شين ملائكة ينتا كته كته لا عوج له باب كركت باب وندذي كنا كوي دام كوي هبو وخشعت الأصوات للرحمن dukkan wani sauti da zaka ji hayaniya in mutane sun taru su da yawa, ka ji hayaniya ko ka ji tafiya ko ka ji surutu an taso daga wani guri ko daga masallaci ko daga kasuwa ko daga duk inda aka taso ko daga wasu gurare duk inda dai aka taso, zaka ji in dai akwai jama'a ne suka taso to zaka ji hayaniya hakan nan, hayaniyan abun hawa, kai ko daga makabarta aka fito sai ka ji hayaniyan abun hawa, hayaniyan wasu diri da sauransu. To idan har tashin alkiyama ta zo, wannan gashi da taron duniya ne, al-awwaluna wal-akhirun, na farko da na karshe, taron duniya ne gaba daya. Amma kuma babu magana, ba wanda zai ce wani kala, kana kallon wannan, wannan yana kallon ka, amma ba ka tunanin wannan wane ne, ina kwana, wannan wane ne, assalamu alaikum wa rahmatullah, ko wani abu, duka wannan babu shi. Wa khashi'ati al-aswatu lir-rahman fala tasma'u illa hamsa, ba abinda zaka ji kawai sai karan dunduniyan mutane suna tafiya, ba takalmi, ba riga, ba wando, ba hula, haka kawai tsirara, haka za ta shi ana tafiya. Aisha radiyallahu anha tace ya rasulullah, idara sirki ma da sirki duk suna gurin tsirara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisha, tashin alkiyama wa yake maganan surkuntaka, harkar surkuntaka da kunyan surkuntaka, wannan wa yake magananta ranar tashin alkiyama? Ai ba mai ankara ma cewa wancan sirkinsa ne, wancan ba sirkinsa ba, kowa kawai ta kansa yake. Ba mai ankara cewa wancan ya ce waccar ɗa ne, waccar uwa ce, waccar uba ne, duk wannan ba ta wannan ake ba, ba a zo ga nan ba, kawai rikicewa kawai ake ciki, ana cikin rikicewa ne. Kowa yanzu ba abun da yake tunawa sai ina zai shiga, yaya zai ya tsira, ina zai fita, menene mafita, ina ne mafita, kuma me za a yi, me ya saura, yau kam me ake ciki ne, yau me ina aka shiga ne, yau me za mu yi ne, yau me muka yi wa Allah ne, yau me Allah zai yi da mu ne. Wannan shi ne tashin alkiyama, shi ne hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun, wannan shi ne ranar da Allah ya yi alkawarin za ta zo. Wa sadaqal mursalun, manzanni sun yi gaskiya cikin tabbacin bayani da suka yi, tashin alkiyama tana zuwa, to yau ta faru. Alwaqi'a kenan, shine Allah ke faɗi idza waqa'atil waqi'a, idan me aukuwa ta auku, ita ce tashin alkiyama, ita ce tashin alkiyama. Allah subhanahu wata'ala ta wa idzal wuhushu hushira, ana fassara wa idzal wuhushu hushirat da cewa idan dabbobi suka rasu, wai tashin su kawai shine taro su shine mutuwar su, a wata fassara sashin abu ne, wasu masu fassara sun yi fassara da haka, wa idzal wuhushu hushira shine taro su gaba daya, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake bari wat tayra mahshura kullu lahu awwab, zaka ga tsuntsaye yawancin su ne sun taru lokaci guda, to haka nan taruwan waɗannan dabbobi ranar tashin alkiyama shi ma haka ne. Wa idzal wuhushu hushirat, idan aka ce yau dabbobi da masu cin ciyawa da masu cin nama da masu kowanne kowanne irin nau'in dabba, Allah subhanahu wataala ce za a taro su gaba daya. To idan an taro su me kuka shirya, idan an taro su me kuke shirin yi don wannan rana? Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a wani hadisi, iqtarabati sa'a, tashin alkiyama ta kusa, to dan ya gani Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ko shi ma alama ce ta tashin alkiyama, ce iqtarabati sa'a, tashin alkiyama ta kusa, to dukkan alamomin da za su sa su tabbatar maka cewa tashin alkiyama ta kusa to sun bayyana. Amma wala yazdadu an-nasu anillah illa bu'da, mutane ba sa ƙara auka maƙala sallallahu alaihi wasallam, mutane ba abun da suke ƙarawa game da Allah sai nisanta. Ga dai tashin alkiyama ta kusa to, amma mutane sai ƙara nisantan Allah suke. Sannan mutane ba sa ƙara komai game da duniya illa ƙara kusatowa da kwaɗayinta. Don ka duba, muna ƙara kwaɗayin duniya lokacin da tashin alkiyama tana dabdam. Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ya tabbatar, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Hisabin mutane ya kusa, gashi nan ana dabdai wa mutane hisabi. Tashin alkiyama tana dabda faruwa. Amma wa hum, su ko mutane, fi ghaflatin, suna cikin rafkana, suna shagalce, suna rafkane. Mu'riduna, suna ta bijirewa dokokin Allah, maimakon su bi dokar Allah sai suna bijirewa. Allah subhanahu wata'ala ce, ga tashin alkiyama ta kusato, amma mutane sun bijirewa dokokin Allah, gabaɗaya sun bijirewa dokokin Allah, sai ma ƙara bijirewa ɗin suke. Wannan ba ƙaramin jarrabawa ba ce, a ce tashin alkiyama ta kusato, amma mutane suna ƙara bijirewa dokar Allah, suna ƙara bijirewa bin Allah subhanahu wa ta'ala, ba sa ƙara kusaci ga Allah sai ƙara nisanta ga Allah. Wannan akwai tashin hankali. Haka akwai abun ban mamaki a ce mutane sun nisanci Allah a lokacin da ake bukatan su koma kusa ga Allah, a ce mutane sun ƙara nisa, sun bar Allah a lokacin da ake so su zo kusa da Allah don su gyara ayyuka, su yi abun da Allah zai musu rahama don su samu tashin alkiyama kusa, ma'ana don samu tashin alkiyama cikin sauki, don ta riga ta matso. Allah subhanahu wa ta'ala ya iqtarabati sa'atu wa inshaqqal qamar, tashin alkiyama wallahi ta kusa. Kai Allah sai da ya ce ata amrullahi fala tasta'jilu, al'amarin Allah ya riga ya zo, tashin alkiyama ta riga ta zo. Tada alkiyama, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'ithu ana wa sa'at kahatain, an tada muni da tashin alkiyama kaman waɗannan yatsun, yatsun as-sababa da kuma al-wusta, da doguwar yatsan nan da gajeruwa, ni da tashin alkiyama. Ya ce in kadat la tasbiquni, sai da tashin alkiyama ma ta kusa ta riga ni. Ma'ana akwai gogayya kusa-kusa ne da faruwan tashin alkiyama, da kuma aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, aiko annabi sallallahu alaihi wasallam alama ce ta kusatowar tashin alkiyama. To ashe wajibi ne mu shirya, wajibi ne mu yi ta tuba, wajibi ne mu yi ta istighfari, wajibi ne mu kama aiki na ƙwari, wajibi ne ko mu yi aiki domin Allah, wajibi ne mu zama masu ikhlasi cikin dukkan ayyukan da ya dace. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idhal biharu sujjirat, me kuke tsammanin yanayinku idan har kogi, koguna na ruwa sujjirat, aka kafe su ko kuma suka kame da wuta, ruwa wanda yake kashe wuta, me kuke tsammani ran da kogi ya kama da wuta? Kai wannan ba ƙaramin bala'i bane. Wa idhal biharu sujjirat, a wata fassara shi ne idan aka ce kogi na ruwa, manya-manyan kogunan ruwa ɗinan, kawai a ga wuta ne take ci tana balbali a kan ruwa, to ya za ka yi? Ina gurin gudu? Ba in an ce wuta ta kama sai a ɗebo ruwa a zuba don wuta ta mutu? To yanzu ruwan ne yake balbali da wuta, kuma kogi ne. Ba a ga tsunami ba? Bala'in tsunami, duk wanda ya ga bala'in tsunami ya san cewa ruwa zai kama da wuta. Kagai ruwa abuna kamar ruwan wuta ake yi, ruwa kogi yana gudu da ruwa, wuta ce balbalin bala'in wuta, sannan ga wuta tana fitowa a cikin ruwa. Tsunami gashi nan a duniya, a Asia, kasashen Asia, sashin yankin Indonesia da aka yi wannan bala'i, da aka yi wannan yankin abuna, aka yi wannan bala'i a waɗancan ɓangarori a waɗancan shekaru a baya, wa yake tsammanin tsira a irin wannan? Har tsuntsu bai tsira ba a wannan wuri, har tsuntsu bai tsira ba, babu wani abu da ya tsira. A ce ruwa ne yana gudu, ga wuta a cikinsa tana ci, to wannan shine abun da Allah subhanahu wataala yake faɗi wa idhal biharu sujjira me kuke tsammani yaya za ku yi yaya za ku kasance idan aka ce muku koguna sujjirat wala sun kame sun kama da wuta idan koguna suka kama da wuta yaya kuke tsammani yaya za ku kasance yaya abubuwan ku zai zama me kuka shirya wa wannan lokacin me kuka shirya wa wannan rana akwai tashin hankali iyakar tashin hankali Allah subhanahu wataala yana magana Allah subhanahu wataala ya san abun da ya shirya na faruwa a lokacin tashin alkiyama da faruwa kafin ranar ta auku da kuma aukuwar ranar Allah subhanahu wataala ya sani to me kuke tsammani kuma me kuka shirya wa wannan rana ko wannan yanayi da Allah subhanahu wataala ke magana a kansa me kuka shirya wa idan nufusu zuwijat a ce ma kogi ya kama da ruwa abuna da wuta wa idan biharu sujjirat kogi ya kama da wuta ya bushe ya zama gaba ɗaya wuta take balbali akan ruwa ai magana ta riga ta kare sannan Allah ce wa idan nufusu zuwijat yaya lamarin ku zai zama a lokacin da rayuka aka hada su da ma'abutansu mana rayuka aka hada su da ma'abutansu an fassara da fassarori misali wata fassarar tana cewa aka dauko rayuka suka shiga cikin jikkunan da dama suka rayu a cikin su ran kowa aka mayar masa da shi da bayan an mutu to yanzu dukkan waɗanda suka rasu shekaru dubbai da suka wuce tun farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya waɗanda suka rasu to me kake tsammani ranar da aka dawo da rayukansu suka sake shiga jikinsu me kake tsammani me ka shirya don wannan rana me kake ganin zai faru idan aka yi haka yaya kake jin lamarin zai zama idan aka yi haka shine wa idan nufusu zuwijat idan rayuka aka ma'ana aka mai da su ga ma'abutansu aka sake mai da su ga ma'abutansu me kuke tsammanin zai faru wanda ya mutu shekaru da yawa yau sai gashi an dawo masa da rai ya tashi wani da can sai da ya tsufa a duniya yayi shekaru masu yawa a duniya har ya tsufa sai Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarsa yana can bayan Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarsa shekaru da yawa yana cikin kasa yau sai gashi Allah subhanahu wataala ya dawo masa da rai irinsa suna nan kaca-kaca wanda tun farkon duniya tun zamanin annabi adam alaihi salam suka rayu shekaru dubbai ne suka to sai ga su an dawo musu da rayukansu kuma sun tashi sun tsaya to me kuke tsammanin zai faru yaya za su ji har mu na baya-bayan nan bayan mutane sun rasu mu na ƙarshen zamani bayan mutane sun rasu sannan a ce an dawo da rayuka me kuke tsammani Allah subhanahu wataala yayi maganan za a yi busa a cikin ƙaho idan aka yi busa a cikin ƙaho za ka ga mutane take sun mutu sannan idan aka mutu bayan wani lokaci Allah subhanahu wataala ya sake umarni a sake busa a cikin ƙaho idan aka yi busa a cikin ƙaho sai mutane su tashi shine zaka ji waɗanda suke mutane wanda ba na kirki ba suna cewa man ba'athana min marqadina waye ne ya tashe mu ya tada mu daga wannan dan kishin gida da muka yi muke bacci waye ya tada mu wani irin me zai faru me yaya aka yi to ina ga wanda shi kuma shekara dubbai yayi a kwance yana kwance kawai kuma tashin alkiyama nan an ga Allah ya gama saita komai kawai ranan ake jira lokacin ake jira duk komai Allah ya saita ranan da zai faru fitowar rana ta yamma ta zamanto babu haske sai duhu Allah ya saita lokacin da zai faru lokacin zai zo zai faru Allah subhanahu wataala ya saita Allah subhanahu wataala ya saita dukkan abubuwa yanda za su faru da yadda za a yi kaza da yadda za a yi kaza shi kuma mala'ika Israfil tunda Allah subhanahu wata'ala ya halicci kaho wanda za a busa a ciki, Allah ya bashi kahon, ya rike kahon, yake rike da shi, ya dora akan bakinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna cewa ya Rasulullah, ya Rasulullah, baka hutawa bayan ghufira laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Allah ya an riga an gafarta maka duk abunda ya riga ya shude, Allah ya yafe maka abunda baka yi ba, Allah ya yafe maka. Amma ya Rasulullah, kullun kana razana mu, kai ma yadda kake aiki, to mu ya zamu yi? Kana ibada, kana wannan, kana wancan, duk wata gwagwarmayan addinin Allah da kai ake, kai ne jagora, baka zama ka huta, to mu ya zamu yi? Kai fa an gafarta maka gaba daya, amma baka tsayawa, mu ya zamu yi? Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu, yaushe kuke tsammani in zauna in huta, bayan ni ina ganin cewa Allah subhanahu wata'ala ya halicci kaho, ya ba wa mala'ika Israfil wannan kahon, gashi can ya bashi kaho, shi kuma ya dora a bakinsa, jijiyoyin wuyansa sun kumbura, fatan goshinsa ya tattare, ya zuba ido yana jiran umarnin Allah ne kawai ya busa a mutu, ni fa na ga wannan, na san wannan, yaushe kuke jiran na huta? Yaushe za ku jira na huta? Yaushe za ku ga na nitsu har na koma hutawa, har na zamanto na manta abun da ake ciki? Ta ina kuke tsammani in sarara, har ma in zauna ina jiran cewa yanzu lokacin hutawa yayi, ni da na san wannan? Kaduwa fa yace mala'ika Israfil ya riga ya dora kafin a bakinsa, jijiyoyin wuyansa sun kumbura, fatan goshinsa ya tattare, jira kawai yake na umarnin Allah, mana kawai ya busa, amma dukkan shiri ne ya busa ya riga yayi. Wannan shine abun da ake ciki. Allah subhanahu wa ta'ala yake yanda ya saita duniya ya dora da shekarun da yace za ta yi, sai an yi. Koya ya za a yi duwa al-halud, in ma mutane suka ga sabon Allah za su yi ta yi, su yi ta yi, Allah kiyaye, kuma Allah ya kare mu, duk abun da za su yi sai shekarun duniyan yayi. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ba abun da yake bashi tsoro na barazanar masu barazana, don mulkinsa ba wanda ya isa ya taba masa. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi karfin ya ce abu kaza lokaci kaza zai faru, wai don barazanar masu barazana a rage lokaci ko a ƙara lokaci, Allah baya wannan. Dan adam ke wannan, amma Allah subhanahu wa ta'ala baya wannan. Allah subhanahu wa ta'ala wai don yanayi ya sa ya ce abun da ya zartar haka za a yi, amma yanayi ya gurɓace, ya sa Allah ya fasa wancan, ya dawo ya canja, Allah baya wannan. Allah baya wannan, mulkinsa ya wuce nan. Amma ga ɗan adam, dole idan yanayi ya yi yanayi, wani abun da an zartar da kaza za a yi, amma saboda yanayi, ko don lura da yanayin jama'a, ko don lura da yanayin ƙasa, ko don lura da yanayi gurɓacewansa ko kuma kyawunsa ko wani abu, yana iya sa abun da da an zartar ba haka za a yi ba, ko kuma an zartar haka za a yi, kaga an canja. Saboda me? Saboda yanayi. Ashe kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana yin duk abun da yake yi bisa tsarinsa, da ganin damansa, da ikonsa, da cikan mulki irin nasa jalla jalaluhu. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa mutane, me kake tsammani idan aka ce yau an dawo da rayuka zuwa ga ma'abutansu? Ko kuma wa idan nufusu zuwijat, me kake tsammani idan aka taro dukkan rayuka zuwa ga makamantansu? Ma'ana aka taro kowane irin dangi ga dangin, ma'ana kowane irin familin tsarin wato halitta aka tara ta ga jinsinta, ma'ana kowane jinsin halitta aka dawo masa da ransa kuma aka tara shi ga jinsinsa, me kake tsammani? Ana fassarwa idan nufusu zuwijat nan ma da haka, ko kuma wai zan nufusu zuwijat, me kake tsammani idan aka aurar da matan hurun ain ga bayin Allah muminai, me kake tsammani? Duka wannan an fassara da haka. Amma ala ayi halin wa idan nufusu zuwijat, idan muka dau fassaran cewa me kake tsammani idan aka dawo da rayuka zuwa ga ma'abutansu, idan aka dawo da rayuka zuwa ga ma'abutansu, da can Allah ya dauki rayuka, aka fa akan tu gaba daya, sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya dawo da rayuka. Doka aka dawo a cikin wani lokaci da wani irin yanayi da wani irin abunan wahala, Allah subhanahu wata'ala ya dawo da rayuka. To me kake tsammani? Wa idan nufusu zuwijat, me kake tsammani idan har rayuka aka dawo da su ga ma'abutansu, da wanda ya riga rasuwa, da waɗanda suka rasu tun karnonin da suka wuce, da waɗanda suka rasu baya-bayan nan, to idan haka ya faru me za a yi? Allah ta wa idhal maw'udatu su'ilat, me kuke tsammani idan aka tambayi ya ta mace da aka binne ta, domin yana daga cikin abun da aka rinka yi a jahiliya, wala rabawa ba sa son ƴaƴa mata. In mutum ya haifi ya ta mace, to shikenan kawai an samu abun kunya. Suna sun canfa cewa ma ya ta mace idan mutum ya haife ta, to shikenan yana samun wato annoba a rayuwa. Misali ko talauci, tattalin arzikinsa ya karye, ya ci baya, ko kuma kawai wani abu da yake nema ya zo ya rasa, ko kuma wani abu ya shigo masa cikin harkar rayuwa, kawai inda ya haifi ya ta mace. Don haka suka canfa wannan, suka zama gaba ɗaya. In aka ce matar mutum ta haihu, farkon abin da yake so ya ji mai ta haifa, an ce ƴaƴa ta mace, sai ga sai ya so maɓoye kansa, ba zai biyo ta layin da jama'a za su ganshi ba. Ya tawara, wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Allah subhanahu wata'ala ce sun yi wannan a jahiliya. Idan aka yi wa ɗayansu albishir matarsa ta haihu, mai ta haifa, aka ce masa ƴaƴa ta mace ta haifa, dhalla wajhuhu muswaddan, Allah subhanahu wata'ala ce sai kaga fiskarsa ta yi baki, irin ta turbune, ta shiga ɓacin rai saboda matarsa ta haifi ya ta mace. Wa huwa kadhim, sai kaga cikin fishi da ɓacin rai da damuwa. Ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi, bal yana ma ɓoye kansa, yana jin kunya, yana ɗan gefe-gefe daga ganin idon mutane, kar mutane su rinka ganinsa. In ya hango mutane ta can saboda an ce masa matarsa ta haifi ya ta mace, sai ya zagaya bi ta wancan hanya, kar ya bi ta inda mutane suke zaune su gan shi. Wai min su'i ma bushira bihi, saboda mummunan abun da aka masa albishir cewa an haifa a gidansa. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab, sai so matinanin to yanzu ya ci gaba da rike wannan yadin ne a bisa walakanci, ya riko sakainan kashi, am yadussuhu fi turab, ko kawai ya tona rami ya binne ta, wanne fi sauki ne ma? Ala sa'a ma yahkum, sa'a ma yahkum, kai wannan hukunci nasu da wannan abun da suke yayi muni, inji Allah subhanahu wataala. Haka suke yi, haka suke yi a lokacin wato. To amma idan ka duba yanzu, wasu suna yin wannan jahiliyan har yanzu, wasu kuma sun ma wuce wannan, wasu dan ne ma gaba daya matar ta aihu ma ba sa su, ba maganan ya ta mace ko da namiji ba, a ta aihu ma ba sa su. Mu na mu a yanzu aihuwan da ƙarfi ake ƙayyade shi, da ƙarfi ake hana shi, da ƙarfi ake hana ya fito. Kaga namu ya fi na jahiliya. Su wancan sun yarda da ƴaƴa maza banda ƴaƴa mata, su a nasu ɗimuwar da haukar. To a namu mu kuma gaba ɗaya ni'imar Allah ce ta wannan ɓangaren gaba ɗaya ake faɗa da ita. Waɗanda sun ƙyamaci wani ɓangare, sun bar wani ɓangare ma, Allah ya zarge su. To ina ga kuma wanda su haramun suke kai tsaye, yanda Allah subhanahu wata'ala yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, kai tsaye kawai Allah ya haramta abun, amma su yi suke. Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ayyu dhanbi a'zam, wani dhunubi yafi girma, yace al ishraku billah, ko an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Thumma ayy Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace ya rasulullah, sai wanne ta an taqtula waladaka khashyata an yaqama ma'aka, shine mafi girman zunubi, mataki na biyu banda shirka, abu na biyu kawai shine mutum ya kashe ɗansa saboda wai tsoron kar ɗan ya ci abinci tare da shi. Ma'ana kar ɗan ya ci abinci tare da shi saboda lissafe-lissafen da yake yi, idan ya haifi ɗa yanzu kuɗinsa za su ragu, menene da sauransu. Wannan ɓatan basira ce. Don haka a yanzu muna yin abun da jama'a ana yin abun da ya wuce na jahiliya, ƙyamar aihuwar gaba ɗayanta ake yi, su kuma can ba ma ƙyamar ta gaba ɗaya suka yi. To sai ya zamanto idan aka haifa mutum ya ta mace a wancan lokaci yadda suke yi, kawai shikenan sai ya zo wa'adul banat, sai ya zo a tona rami kawai a binne ta, daranta ma kawai sai a binne ta har ta mutu. Da haka karewar walakanci kenan, karewar walakanci kenan, har ta mutu da haka. To shine Allah subhanahu wata'ala yake ce musu wa idhal mau'udatu su'ilat, idan yarinya da aka bunne ta saboda kawai ana kyaman a haife ta, su'ilat, aka tambaye ta ranar tashin alkiyama, aka ce mata me kika yi har mahaifanki suka bunne ki, ko masu abunan waliyanki suka bunne ki, me kika yi? Za a tambaye ta ranar tashin alkiyama, ba abun da ta yi aka bunne ta, kawai laifinta shine an haife ta ba tare da ita ta sa aka haife ta ba, iyayen da su suka yi suka haife ta, amma su ne suka bunne ta. To wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat, za a tambaye ta wai da wani zunubi me ta yi, wani laifi ta yi ne aka kashe ta? Allah subhanahu wata'ala ce idan wannan rana ta zo me kuke tsammani ko me kuka shiryawa? Allah ce wa idha suhufu nushirat, wa idha suhufu nushirat, ma'ana kafin mu shiga idha suhufu nushirat, wancan al'ada da ake a jahiliya Allah subhanahu wata'ala zai tambaya akan ta ranar tashin alkiyama, ashe mu ma sai mu mai da hankali da al'adun da aka dauko yanzu na jahiliya aka sabunta su, ake bin wasu hanyoyi daban-daban don kashe yaya, a mai da hankali akan wannan. Allah ta wa idha suhufu nushirat, yaya lamarin mutane zai zama, yaya mutane suke tsammani, wa idha suhufu nushirat, idan takaddi, wato takaddi waɗanda suke ɗauke da bayanin ayyukan bayi, idan aka watso su zuwa ga mutane, za a watso takaddi, kowa zai riski takaddansa. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا كوف يقول ها أمقرأوا كتابيا واند أكباش لتاف ستهان دامنسا زاء مت حسابي حسابا يسيرا واتو حسابي مي سوجي واند أكباش لتاف ستهان دامنسا زاك دينا توا ها أمقرأوا كتابيا قال لتاف لانكو كرنتاكو بني ma'ana aikin alkhairi kala 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 za a tafi aljanna insha Allah, Allah ya samu dace. Allah subhanahu wataala ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba. Ranar tashin alkiyama kowane mutum za a fito masa da littafinsa wadda zai riska ya gani ya karanta, kuma a ce masa karanta littafinka da kanka, ya ishe kai sabi kana karanta kawai kai da kanka, ma ba sai an ce kai kirki ko ba kai kirki ba, da ka karanta ka sani. Allah ce wa wudi'al kitab, za a aje littafi wanda yake kunshe da gaskiya game da abun da mutum yayi. فترى المجرمين مشفقين مما فيه, ذاك جما سلافي ميغون ايوكا سنا ما سفرجتا درازنا سبودا ابون دا سوكا غني ا cikin littafin, ويقولون سنا تيوا يا ويلتنا, يا كيتونسو يا ندامنسو يا كيتونسو ما لي هذا الكتاب وانا الى اللتافي ني wannan, لا يغادر صغيرة, bai bar komai ba dan karami ma da mutun yayi sai da aka rubuta, wala kabiratan balle babba da mutun yayi illa ahsaha, fata littafin ya rubuto gashi nan ya kiyaye ya kawo. Allah ta wa wajadu ma amilu hadira, za su samu duk abun da suka aikata a cikin littafin a rubuce. Wala yuzlimu rabbuka ahada, ubangijinka baya zalunci, ba zai zalunci kowa ba, ba wanda zai zalunta. Wa idha suhufu nushirat, me kuke tsammani, yaya za ku kasance, yaya kuke son kasancewa, yaya kuke tsammani rayuwarku za ta zama idan aka watso takaddi? Ya kuke tsammani idan aka watsa takaddi, yaya rayuwarku kuke tsammani za ta zama? Wa idha suhufu nushirat, Allah ce wa idha sama'u kushiqat, idan sama aka yaye ta, saman nan da muke gani gata nan a gine to ta zama cikin rauni, aka yaye ta, wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idhin wahiya, sama gabaɗaya zaka ga tana tsatsagewa tana lulushewa ranar tashin alkiyama sama launi take da shi ba ta da karfi a yanzu ne Allah ya ga daman ta tsaya ya tsaye da ita take da karfi ranar tashin alkiyama kuma yana son ta tsage don haka ba za ta zama ba ta da karfi tsagewa za ta yi me kuke tsammani idan aka yaye sama me kuke tsammani idan aka yaye sama wa idhal jahim su'irat me kuke tsammani idan wutar jahim su'irat aka hura ta aka rura ta ta dau zafi zaka ganta tana tarmi tana irin dan farfadin nan da take yi in ta farfadi tamkar beni da aka gina tamkar gidan sama an gina gidan sama irin dan farfadin in ka sa ice mai dan danyi danyi ko dan wani ruwa a jikin sa yana dan farfadi kaga dan wani baki bakin gawayi haka to ita wutar jahannama idan ta yi in dan farfadin ya dan fadi ta zaga kamar an gina beni ne katu da girman sha'anin ta tarmi bi sharrin kalqas wutar jahannama kenan to ita bayan hakan a sake rura ta ta dau zafi tana jiran azuwa mata makiya Allah Allah kiyaye Allah ce wa idhal jannatu uzlifat idan aljanna aka kusato da ita ga masu shiganta Allah ya samu shiga Allah ta alimat nafsun ma ahdarat wannan shine jawabin duk idza kaza idan akai kaza dinnan yaya kaza idan kaza to gaba ɗaya jawabin abinda Allah yake so ya kai ga kansa ya gaya muku labarin da Allah yake so ya kai ga kansa shine in duk waɗannan suka faru alimat nafsun ma ahdarat a ranar ne rai za ta san me ta gudanar alkhairi ne ko sharri shine magana duk bayanin da Allah yake yaya kuke ganin in kaza idan kaza kuma ya faru idan kaza kuma ya faru gaba ɗaya abin da yake so ya ce muku shine alimat nafsun ma ahdarat ranan rai za ta san me ta yi alkhairi ne ko sharri Allah sa alkhairi za mu je da shi insha Allah ta'ala wannan jawabul qasam din za mu tsaya abuna jawabu idza din za mu tsaya insha Allah ta'ala muna raye lokaci na gaba muna fata Allah ya samu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين Allah ka dauke mana bala'in da yake damu mu Allah ka dauke mana Allah ka kawo mana sauki a rayuwa ka kawo mana walwala da cigaba da dukkan nau'o'in ibadu da abubuwan da ya dace Allah subhanahu wataala ka wanda suka kamu da rashin lafiya Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka yi mana kariya Allah ka dauke wannan bala'i innaka samiyun qaribun mujibud da'awat اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك